kumice na sayi gold wanda darajarsa ta kai 450 a shekarar 2011. Ban taba cire masa zakka ba, ya zan yi wurin kiyasin da zan cire masa zakka? Gold ana cire masa zakka ko na ado ne, ko na siyarwa ne, ko na ajiya ne. In dai gold ne da azurfa, in dai sun kai nisabi, za a dinga musu zakka. Saboda Allah ta'ala ce wallazina yakanizuna zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim. Wanda suke taskace gold da azurfa ba sa fidda zakkar su, kai musu bishara da azaba mai radadi. Sadaka wasu malaman suna cewa inna kulliya ne ba za a masa zakka ba sai inna siyarwa ne. To wanne ne bambanci tsakanin na siyarwa da na kulliya? Duk kudi ne dai, kuma duk ajiya ake. Saboda an takura dan kunnan ake siyarwa a samu kudi. Sadaka malamai da yawa ba su bambanta tsakanin wai gold din wai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wata da awarwaro na gold, sai yace kina so ai miki awarwaron mutara na alkiyama? Ta ce a'a. Yace to kije ki fidda zakka. Wannan yana nan Sheikh Albani ya kawo na hadisi a cikin Adabu Zifaf ya inganta shi. Da haka kasuwa zaki kai ko ki tambaya a auna miki nauyin sa, idan ya kai adadin abin da aka faɗa na zakka, to sai ki fitar masa da zakka. Wanda na ga a cikin kalanda da Council of Ulama na jihar Kano suka buga da Shari'a Commission, sun faɗi gram nawa ne, yanzu ba zan iya kawo gram din ba. Amma wanda ya duba kalandar da Shari'a Commission suka buga, sun faɗi gram nawa ne, in an aura shi a scale ya bada wannan gram din, sai a fitar da zakkar abin da za a fitar na wannan gold. In ya kai wannan, in ko bai kai wannan adadin ba, to babu zakka akan wannan gold din. Malam tambaya ta shine, mu masu makarantun kuɗi ya zamu yi wajen cire zakka, tare da cewa wasu lokutan ba mu da ragowar kuɗi a cikin asusun na makaranta bayan mun yi ayyukan gyara makarantar a ƙarshen zango daga Malam Awal Maiduguri. In makarantar ta tarayya ce, ai kowa sai in an ware masa sheyarsa ya kai zakka. Don kuɗin tarayya ba a masa zakka, sai dai kowa a ware man nasa ya yi zakkar. Yanzu sai muka haɗa kuɗi mu 1000, kowa ya ba da 10,000, nawa kenan? Miliyan 10 ko? To sai ake juyawa, to ba mai zakka a cikinmu, saboda ba wanda nasa ya kai zakka. In an kalli kuɗin za a ga sun kai zakka, amma aka kuma raba su ga kowa, za a ga ba wanda kuma yake da nisabi a ciki, to ba zakka. Amma idan kuka duba shayan makarantar da kuɗin da kuka zuba, wanda kuke karɓa a hannun yara tam, kuka shirya kuka ga a ƙarshen shekara kowa an bashi nasa zai kai nisabi, sai ya zakka. In ko mutum ya ga cewa makarantar mata mutum ɗaya ce, to kamata ya yi in shekara ta yi ya tattara kuɗin a cikin account, tunda kuɗinsa ne, mallakarsa ne shi kaɗai. Kaga kafin ya bayar da sauran buƙatu na gyare-gyare, sai ya fara fitar da haƙƙin Allah. Domin ya fitar da haƙƙin Allah, wataƙila ba za a samu abin ya kai nisabi a fitar da zakka ba. Me halaccin ɗaukar cikakken Alƙur'ani mai girma ga mace mai haila domin karatu? Malamai sun yi maganganu guda uku dangane ga ɗaukan Alƙur'ani cikakke ga mace mai jinin al'ada. Wasu malaman sun ce ba za ta ɗauka ba kwata-kwata, ko ma aya, ko tunda kowace aya ɗaya sunanta Alƙur'ani, ba sai ka haɗa Ƙur'ani gaba ɗaya yake da daraja ba, kowace aya tana da darajar kanta. Sadaka suka ce ba za a taɓa Alƙur'ani ba, la farko wala ƙarshe wala tsakiya wala juz'i, kawai abinda za ta sai dai in ta iya tilawa ta dangaya da ka kawai. Na biyu suka ce, me dalilin da yasa ba za ta ɗauki Alƙur'ani ba? Za ta ɗau Alƙur'ani, mana abinda ake so shine ta wanke hannunta, domin Annabi ya ce inna haidatuki laysat fi yadiki, da ta miƙo wa Annabi a cikin masallaci, ba ta shigo bana na Aisha, ita ce haida take. Sai Annabi ce ai haida ba a hannunki take ba. Ma'ana kenan haida ana nufin jinin al'ada na jasa ne, shi ake gudu kada ya taba Alƙur'ani. Saboda idan ta sa abin da ya tare jinin, kuma ta wanke hannunta face, suka ce ba dalilin da ba za ta ɗauka ba. Wannan Shaukani a cikin Nail Afar ya ƙarfafa wannan mazhabar, haka Sheikh Albani a cikin Tamamul Minna ya ƙarfafa wannan mazhabar, balle su Ibn Hazmin da makamantansu. Sannan na uku suka ce ba za ta ɗau Ƙur'ani cikakke ba, amma za ta iya ɗau